الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatun mu na hadisi a cikin littafin mu mai albarka littafin Umdatul Ahkam li Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun shiga cikin littafi wanda yake bayani akan mas'aloli na azumi wanda ya tattauna akan abin da ya shafi hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da azumi mun karanta babu na farko a cikin littafin wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan babu na biyu wanda malam yayi mai take da babu saumi fi safari wa ghairihi na'am
بسم الله الرحمن الرحيم باب الصوم في السفر وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها أن حمزة بن عمرو
الأسلمي
قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر
نعم باب الصوم في السفر وغيره وأن باب ينا بياني dangane da halaccin yin azumi a cikin bulaguro da kuma waninsa shin ya halitta mutum idan yana cikin bulaguro yayi azumi ko ko bai halitta ba sannan kuma idan mutum yana cikin halin bulaguro waɗansu abubuwa ne wanda addini na musulunci ya halitta mai da ya aikata su a cikin wannan bulaguro nashi an Aisha radhiyallahu anha hadisi na farko a cikin wannan babe an amso shi daga nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yardal Allah ta kara tabbata a gare ta nana Aisha tace anna Hamza ibn Amr al-Aslamiyya radiyallahu anhu haqiqa Hamza dan Amr al-Aslami Allah ta'ala ya kara yadda da shi qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya fada ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace a asumu fi safari yace ya rasulullahi shin ya halitta in yi azumi a cikin halin bulaguro idan ina cikin bulaguro a cikin watan ramadana ya halitta in yi azumi ko ku a'a bi halitta in yi azumi ba idan ina cikin bulaguro ranar litinin ta dace ya halitta in yi azumi na tatawwu'i na litinin da alhamis da nake yi ko ku a'a bi halitta ba wa kana kathira siyami nana Aisha radiyallahu anha tace wannan bawan Allah wannan sahabi na ma'aiki ya kasance yana ɗaya daga cikin masu yawan azumi daga cikin sahabbai na ma'aiki wala in shi ta fasum wa in shi ta fa'afdir ma'aiki alaihi salatu wassalam yace da shi malam Hamza idan kana so ka yi azumi a cikin halin bulaguro idan kana so ka ajje azumi kowanne kai ya halitta kowanne kai kai aiki da sunna ta ma'aiki duk wanda kai a ciki ya halitta idan za ka yi bulaguro kaga cewa yanayin da za ka yi bulaguro a ciki tafiyar akwai wahala bulaguron akwai wahala za ku doshi daji ne sannan kuma gashi cikin zahi ne to sai ka ajje azumi idan kaga cewa bulaguron da za ka yi bulaguro ne wanda cikin ni'ima ne lokacin sanhi ne zaka yi bulaguro zaka tafi ko neman wani abu ka san dama ko baka dauki azumi ba wata kila daga nan har ku sabka inda zaka tafi ko ruwa ba zaka sha ba barantana abinci sai ka dauki niyyar azumi ya halitta ba wani wanda zai ce maka bai halitta ba saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan kamar yanda yazo shi a cikin Bukhari da Muslim to a cikin riwaya ta Muslim shi Hamza ibn Amr al-Aslami shine yace ya Rasulullahi ajidu bi quwwatan ala sawmi fi safari fa hal alayya junahun yace ya Rasulullahi ina samu damar da zan yi azumi a cikin halin bulaguro shin akwai laifi a kaina idan nayi azumi a cikin bulaguro manzo Allah yace da shi hiya rukhsatun min Allah فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه dan Allah ya ce wannan rukhsa ce rangume ne daga Allah duk wanda ya ruko da ita ya kyautata wanda kuma ya ga zai iya yin azumi idan ya azumi babu laifi akan shi ya halitta ya azumi matukar dai ba wahala a cikin azumin nan babu komai zaka iya yin shi na'am
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلن يئن السائل وعلى المفطر وعلى السائل
نعم حديث نبي أتكين بابا أن أمسوش دقى أنس دم مالك يردل الله تقال تبتا أغليش أنس دم مالك يتي كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance muna yin bulaguro tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna fita bulaguro amma saboda yaki amma saboda aiki na ibadar haji ko umara da sauransu falam ibis sa'im alal mufdir as-sa'im mai azumi lam yib alal mufdiri baya aibuntawa wanda baya azumi mai azumi baya cewa wanda baya azumi kai rago ne baka yin riko da addini da kyau baya mushi wannan hoda walal mufdiru ala sa'imi hakanan wanda ya ajje azumi bai doke azumi ba baya aibunta wanda ya doke azumi ba ce kai kawai so kake a ce kana azumi a cikin jama'a so kake a ce kai kai kuwa ibada kai kuwa kokari kowa daga cikin su yana rikewa matsayin shi saboda almar'u mai ayyata sahibud dari adra bidarihi mai daki shi yasan inda yake mushi ruwa idan dan uwanka ya doke azumi saboda ya ga zai iya kai kuma kaga ba za ka iya ba sai ka ajje a gani shi ba zai zarge ka ba kai ba za ka zarge shi ba saboda kowa yayi aiki ne akan abin da zai iya tafiya akai na'am
wa an abi darda radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shahri ramadan fi harrin shadidin hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala rasihi min shiddati alharri wa ma fina sa'im illa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa abdullah ibn rawahata
na'am Hadithi na uku a cikin wannan babe shine hadithi wanda aka amso shi an Abi Darda'i radiyallahu anhu wannan hadithi an amso shi daga Abu Darda Allah ta'ala ya kara yadda da shi yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fi shahri ramadana a cikin wata na ramadan fi harrin shadidin a cikin lokacin zafi wanda yake mai tsanani mun fita bulaguro tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin watan ramadan kuma lokacin sai ya dace da lokaci ne mai tsananin zafi lokaci ne na bazara hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddati alharr hadde in kana ahaduna innahu haqiqa yadda lamarin yake kana ahaduna dayanmu ya kasance la yad'u yadahu lalle yana dora hannunsa ala ra'sihi a saman kanshi min shiddati alharr saboda tsananin zafi saboda ya kare kanshi da tsananin zafi na rana wama fina sa'imun Abu Darda yace ba wani mai azumi a cikin mu illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa abdullah ibn rawaha face dai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da abdullah ibn rawaha wato su kadai ne masu azumi a cikin mu sauran duka gabaki daya gandaye ne sun aje azumi saboda wahalar da ake ciki to kaga wannan yake nuni akan cewa ya halitta idan mutun yana cikin bulaguro ya dauki azumi saboda gashi wannan yanayin ma da aka shiga yanayi ne wanda yake na zafi amma ma'aike alaihi salatu wassalam yayi azumi a cikin wannan yini sannan kuma ga sahabin shi Abdullah ibn Rawaha daya daga cikin wadanda suke mawaka ne na ma'aike alaihi salatu wassalam daya daga cikin kuttabul wahayin shi ma ya dauki azumi a cikin wannan yanayi na'am
wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi safarin qara'a zihaman wa rajulan qalbu lil alaihi fa qala ma hadha qalu sa'imun qala laysa min al jirni siyamu fi safari wa fi lafzi li muslimin alaykum bi rukhsati allahi allati rakhasa lakum
shikenan sai kuma hadisi na gaba an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wannan hadisi shi kuma an amso shi daga Jabir dan Abdullah Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abdullah ibn Haram wato Jabir dan Abdullah yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi safarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cikin wani bulaguro a dokar daji fara'a ziham sai ya ga cacurundo na mutane ya ga azziham shine cacurundo na mutane mutane sun hada a guri daya an yi kuri wa rajulan qadu zullila alaihi sai ya ga wani mutum a tsakiya an mai inuwa an ce a kawo ruwa a zuba mishi fa qala ma hadha manzo Allah ce wannan ko menene lamarin shi me ya same shi aka zo aka kewaye shi aka sa shi a tsakiya qalu sa'imun suka ce ya rasulullahi mai azumi ne ya galabaita ya fadi shine aka zo ake mishi yayye shi dan ya danji dadi to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga haka da kuma yanayin da shi wannan mutumin ya shiga qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace laysa minal birri as-siyamu fi safar ko laysa minal birri as-sawmu fi safar baya daga cikin yiwa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya laysa minal da'ati baya daga cikin da'a ga ubangiji ta'ala yin azumi a cikin halin bulaguro idan a cikin bulaguro zaka tagayyara zaka cutu to baya daga cikin aiki na alkhairi ka doki azumi ka ajje azumi ka ci abinci ka sha abin sha saboda ka isa inda zaka tafi da karfin ka kana ji kana gani baka sha wahala ba to yafi alkhairi sama da ka doki azumi ka cutar da bayin Allah a hanya saboda duk lokacin da zaka fadi musulmi ɗan uwanka ne za su zo su yi ta callo callo da kai ka ba su aiki to shi kuma baya daga cikin aiki na alheri baya daga cikin kara kusanci a wajen Allah ya zama to kai abin da zaka cutar da bayin Allah ɗan uwanka musulmi to da wannan hadisin na malaman zahiriya suke ganin cewa duk wanda ya azumi a cikin halin bulaguro ba azumi yayi ba sai ya rama shi saboda manzo Allah ya ce laysa minal birri as-siyamu fi safar baya daga cikin yiwa Allah ta'ala biyayya yin azumi a cikin halin bulaguro saboda shi Jabir dan Abdullahi ga yanda ya koroki salayen da take to amma su Ibnu Hazm suka ce a manzo Allah idan ya faɗi magana kawai kai zai za doke ta a matsayin kawai haka yace laysa minal birri as-siyamu fi safar hadisin yana cikin Bukhari yana cikin Muslim baya daga cikin yiwa Allah ta'ala biyayya yin azumi a cikin bulaguro to inda zaka yi bulaguro in a cikin AC da naji da sauransu zaka yi ta tafiya in ba zaka ci komai ba ma a hanya to ba zaka yi azumi ba eh su suna ganin kawai in dai kawai sunan ka dan bulaguro ko to sunan ka wanda baya azumi
to kamar malamin wanzu zaka zo kamar ne kamar cikin sahara
na'am
da mutane suke shan wahala a hanji cancin
na'am
to kenan mu ya halitta ko su aje azuminsu
ya halitta duk wanda zai cutu a cikin bulaguro in ya doki azumi ai bai halitta ba ma wannan shine wannan hadisin yake magana akai idan mutum zai cutu in ya doki azumi zai zama to nauyi ga ƴan uwan shi musulmi bai dace bai doki azumi saboda Allah ta'ala ya mai rangwamen da idan ya kasance cikin halin bulaguro sannan kuma azumi zai yi wahala a gare shi to ya ajje azumin saboda daga baya a bayan sallah sai ya rama haka mutumin da yake mara lafiya ne dama na farin da muke magana na farin da ake magana fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra haka Allah ta'ala ya ce ku duk wanda ya kasance daga cikin ku baya da lafiya a cikin watan ramadana rashin lafiya ya kama shi idan yace zai yi azumi to abin zai wahalta a gare shi to ya ajje azumi ya ci abinci bayan an gama ramadana sai ya lissafa adadin kwanakin da ya sha a cikin watan ramadana sai ya rama su daga baya haka mutumin da ya shiga cikin bulaguro a cikin watan ramadana saboda idan ya ce zai doki azumi a cikin watan ramadana a cikin wannan bulaguron nashi to zai jiga ta zai sha wahala to sai ya lissafa adadin kwanakin da ya sha bayan sallah sai ya rama su an gane ku yawwa to kasuwa yana daga cikin bulaguro wanda yake ya halitta mutum ya tafi as-safarul mubah ake ce da shi to idan mutum zai tafi kasuwa daga nan in ya kai Nigeria zai tafi ya halitta ya ajje azumi haka nan idan mutum zai yi bulaguro na ziyara da sauransu duka dama bulaguro ya kai kashi biyar irin dai ahkamu taklifiyya dinnan akwai bulaguro wanda yake na wajibi akwai bulaguro wanda yake na sunna akwai bulaguro wanda yake na mustahabi akwai bulaguro wanda yake makruhi akwai bulaguro wanda yake haramu kamar yadda malamai suka yi bayani akai na'am kilo 200 da kyau da kyau ya kamata ya aje eh in dai ya kai kilo 200 ya kamata ya aje azumi da kyau da kyau وفي لفظ لمسلم اتكين وني لفظين الامام مسلم ما يكي صلى الله عليه وسلم يتي عليكم برخصة الله التي رخص لكم ماذا الله يتي انا امرت لكم da ku yi roƙo da rangume na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya rangumta muku idan Allah subhanahu wa ta'ala ya rangumta muku akan abu to ku yi roƙo da wannan rangume din kalka ce a kawo ba za a yi ba in dai har akwai buƙatar a ajje azumin nan ko a ajje shine zaman lafiya a ajje idan kai zaka iya ɗaukan azumi a cikin watan Ramadana daga nan zaka tafi maradi kaga wani yana cin abinci kalka zarge shi ko kada shari'a ce ta bashi damar hakanan ba wai shi bane yayi gaban kanshi yayi hakanan idan kaga mutun yayi sallal azhur raka'a biyu yayi al'asr raka'a biyu kalka zarge shi akan hakanan shari'a ce ta bashi damar hakanan saboda shi dan bulaguro ne sunan shi dan bulaguro almusafir sunan shi na'am
to an hasbi malik radiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin wa minna as-sa'im wa minna al-mufṭir qala fanazalna manzilatan fi yawmin harib fanazalna manzilan fi yawmin harib wa aktharna zillan sahibul kisa'i fa minna man yatqi ash-shamsa bi yadihi qala fasaqada suwam wa qama al-mufṭiruna fa darabu al-abniyata wa saqaw al-bikab فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم اجل اجلي
انا انس بن مالك رضي الله عنه وانا حديثي امسو شي daga Anas dan Malik khadimin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yardal Allah ta kara tabbata a gare shi Anas dan Malik yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin mun kasance tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin halin bulaguro muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin halin bulaguro Anas yace fa minna sa'im daga cikin mu akwai wadanda suke azumi wa minnal mufṭir daga cikin mu akwai wadanda ba sa azumi shikenan Anas yace fa nazalna manzilan sai muka sabka a wani masauki fi yawmin harin a wani yini wanda yake mai tsananin zafi a cikin dama azumi ne wadansu sun dauki azumi wadansu ba su dauki azumi ba to rana ta dan daga ma'aike alaihi salatu wassalamu yace a yada zango a wani guri to an yada zango a wannan guri din wa aktharuna dhillan sahibul kisa'i Anas yace wanda yafi kowa inuwa a cikin mu shine wanda yake da kai babban riga wanda yake da kai babban tufafi yafi kowa inuwa shikenan sai ka dan saka tufafinka ya zaman to ya maka inuwa ka shiga kalkashin shi fa minna man yattaqi shamsa bi yadihi Anas yace a cikin mu akwai wanda da hannun shi yake karewa zafin rana a daga hannu inna hagum ya gaji ya dora ya daga na dama inna dama ya gaji ya dora ya daga na hagum wani lokacin ya hada su duka biyu idan duka sun gaji ya safke daya yace to haka yawanci haka wadan suke bala Anas dan Malik yace ana cikin wannan yanayin fasakadar suwamu sai masu azumi suka fadi wahala ta kai wahala gabaki ɗaya yawancin masu azumi kawai suka yi flat wa qamul mufdiruna sai waɗanda ba sa azumi suka tashi a wannan lokacin da suka tashi fadarabul abniyata a lokacin aka buga tanti aka yi inuwoyi inda kowa zai shiga ya huta shine al-abniya aka yi tanti wa saqawur rikaba suka shayar da abubuwan hawansu dabbobin su gabaki ɗaya raqun ma da dawakai gabaki ɗaya aka zo aka kai su aka musu ba ruwa aka kawo su ma waɗannan wanda suka zube din na aka kawo aka zuba musu ruwa suka tashi suka sha ruwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dhahabul mufdiruna al-yawma bil ajr madan Allah sallallahu alaihi wasallama yace kam a yau waɗanda suka ajiye azumi waɗanda ba sa azumi sun tafi da lada gabaki ɗaya sun zo su suka yi rumfa kowa ya shiga ya sha inuwa su suka taimaka waɗanda suka ɗauki azumi suka zube aka kawo aka zuba musu ruwa suka hulhudo dai mutum in ya suma ai ya ji aka ruwa mai sai ya dan zuba mishi to suna hulhudo amma hallo suka ka ruwa suka ba su kuma suka sha mukwat sai da suka gama cikin su kuma kowa ya fara kallon kowa Allah ya ce to wanda musu yi ba azumi sun fi kula da zahabul mufdiruna al-yawma bil ajr waɗanda ba su yi azumi ba, waɗanda suka ajiye azumi a yau kam sun tafi da lada, ɗaya da ku a kokance gaba, amma yau wahalan nan da kuka sha kun yi ta ne dai, amma dai za ku samu lada amma ba kamar yadda waɗanda suka yi waɗannan ayyukan ba. To kaga wannan yake nuni akan cewa ashe idan ka auna wahalar da zaka sha a cikin bulaguran nan, in ba zai baka damar ka yi azumi ba, shine hikimar ka ajiye azumi ka sha ruwa daga baya sai ka rama wannan azumi. Idan ka auna cewa tafiyar nan da muke yi wajegila karfe 9 ma ina gida, daga asuba karfe 9 ma ina gida, wajegila daga ayin sahur in ka zo ka akai sallar asuba a hanya, wajegila sai kai awa 1 kana barci baka ma san ba inda kake, gajab 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 duk wannan gagargagartun da hanya baya tashinka. Kaga cewa dan awa 2 in ka tashi wajen karfe 8 zuwa karfe 9 ka iso gida, in ka zo gida kuma zaka huta, kai lissafin cewa idan ka ajiye azumi ma in ka zo gida yanzu zaka zo gida, sai ka ce ba za ka ajiye azumi ba saboda ba wahala a ciki. To wannan kai ma kana da dalili, amma mutumin da ya san cewa in yayi bulaguro zai cutu ya dauki azumi, wannan shine bai kyauta ba. An gane ku? Amma mutumin da ya san in yayi bulaguro ba zai cutu ba ya ajiye azumi, shi ma na yawa kanshi daidai. An gane? Abinda ba so shine wanda ya san zai cutu ya dauki azumi, amma wanda ya san ba zai cutu ba sai ya ajiye azumi, shi ya kyauta wannan. Saboda rangwame ne Allah ya.
Shi ne wani lokaci aka so can kusan taske.
Na'am.
Wani suka mun su kamar irin wani bazumi ne ana ganin su.
Na'am.
Da motar su.
Na'am.
To haske ba take ta ba cikin azumi.
Ta'u.
Ko su kida ku ji ku zubi ne. In ba da basa azumi musa sannan. Ina an suke yin su kunci. Kan. Isa ta yi musa fishin. Na'am.
A gane.
Kun gan ku. Ya ne sunan cikin yawon suke yin
su. Na'am.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم. حديث نجباد جنان عائشة رضي الله عنها نان عائشة تتي كان يكون علي الصوم من رمضان وتوأزمي يا كسنتي ينا كسنتي وأكينا رمضان نا كسنتي إنا شن ودن سقانك أتكم وتر رمضان. Amma fa ma astadi'u an aqdiya bana samun damar in rama su illa fi sha'ban, face dai a cikin watan sha'ban sai a cikin wannan wata ake rama wannan azumin da aka sha a cikin watan ramadana. Ina ga daga sha'ban ko sai ramadan. Wato wannan hadisin akwai fiqhu da yawa a cikin sa. Babban abin da zamu gano shine ashe duk azumi na nafila wanda yake muqayyad bi waqtin muayyan, azumi na nafila wanda yake an kayyade shi an dabaibaye shi da wani lokaci wanda yake sananne, ya halitta ka yi shi ko da akwai bashin azumi a kanka. Misali azumin ranar Arfa, wannan azumin ɗaya da aka ce yana kankarewa zunubin shekarar da ta huce da kuma shekarar da ake ciki. Akwai azumi guda uku na Ramadan a kanka baka biya ba, to amma gashi yau muna 9 ga watan Zulhijja, za ka yi ko ba za ka yi ba? To shine malamai suka ce za ka yi, saboda shi wannan azumin yanzu idan baka yi shi ba yau ba za ka ce ba bayan sallah da kwana ɗaya ko da kwana biyu ka yi shi. Wannan ranar kawai ita kadai ce kake da alhurmata a shekara, irin azumi na 9 da 10 ga watan Al-Muharram. Al-Muharram 10 ga watan Al-Muharram Ashura ku, dukkan wanda ya azumci wannan rana din rana guda ɗaya to za ka kankare mai zunubin shekarar da ta huce. Idan kai ya samu ka azumci azumin ranar Arfa, ka azumci ranar 10 ga watan Ashura, zai zama to an kankare maka zunubin shekara uku. Kaga kowane lokaci kai kawai duk a cikin bonus kake. To wannan koda mutum ana bin shi azumi zai iya yin su, matukar bai samu damar ya rama su ba, saboda nana Aisha radiyallahu anha tana wadancan kin azumi. To amma ba ta samun damar ta rama azumin da yake kanta na Ramadana sai a cikin watan Sha'bana. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari wanda yake marawaitin hadisi ne daga Amra bintu Abdurrahman, ita kuma Amra bintu Abdurrahman daliba ce tana na Aisha, yace ash-shughulu minan nabiyyi aw bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, abin da yake hana ta tarama azumi shine hidima ta ma'aiki da take yi. Ita ce kaza, ita ce kaza, ita ce kaza, shi yake hana ta tarama azumin sai a cikin watan Sha'bana take samun damar tarama. An gane ku? To amma irin azumin da yake ba muqayyad bane, azumi mutlaq, irin azumi na Alhamis da Juma'a, irin siyamu thalathati ayamin fi kulli shahri, a kowane wata kai azumi guda uku, wannan za a rubuta maka ladan tamkar ka azumce zamaninka, tunda man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, dan kyakkyawa ɗaya in kai kana da kai 10 tamkarta, wata guda kwana nawa yake da kai? kwana 30 idan kai azumi uku tamkar ka azumce shi ne gabaki da to irin wannan baka tsarashi sai ka gama abashin da yake kanka da wan za ka yi shi hakanan siyamu sittati ayyamin min shawwal wadansu daga cikin malamai suna ganin cewa sai ka gama azumin da yake kanka na bashi sannan za ka yi shi saboda manzo Allah ya ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr hadithin abu ayyub wanda yana cikin sahih muslim duk wanda ya azumci watan ramadana sannan kuma bayan an gama azumi na watan ramadana sai ya biye mai da kwanaki guda 6 a cikin watan shawwal za a rubuce mai layin tamkar ya azumce zamanin shi ne gabaki da saboda kwanaki na zamani kwana 360 ne idan kai kwana 30 kana azumi tamkar kai kwana nawa ne kana 300 saboda 10 10 so 300 so 30 za ta baka 300 10 10 so 10 100 10 so 20 200 10 so 30 300 sai kuma guda 6 wanda zaka azumce a cikin watan shawwal kaga su kuma 60 za su baka 10 10 so 6 60 yana ya kama adadin kwanakin shekara gabaki daya yawa na'am
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام سام عنه وليه وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قوله وهو قول أحمد بن حنبل
عن عائشة رضي الله عنها حديث في نقبة أن أمسوش دقنا أن عائشة إيال مائكي صلى الله عليه وسلم يردل الله تقال تبتا أغريتا Nana Aisha tace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu dukkan wanda ya mutu alhali akan shi akwai bashin azumi ana bin shi wadansu azumma ya rasu bai samu ya rama su ba to sama anhu waliyuhu waliyin sa shi zai azumce shi asubin shi wanda zai ci gadan shi in yana da kwai da dan shi zai rama in yana da mahaifi mahaifin shi zai rama an gane ko wadanda za su ci gadan shi su za su rama azumin da yake kan shi to wannan ba alal iqlaq bane dan ya zamanto mutum baya da lafiya an kai shi likita a cikin watan ramadana ya sha wadansu azumma 15 ko 20 bayan watan ramadana ana cikin jiya Allah ta'ala ya amshiransa wannan ba za a rama mai wannan azumin ba an gane ku yawanci abinda malamai suka tafi akai kamar yanda malam zai magana akai shine idan alwashi ne yayi an gane ku wa akhrajahu abu daud wannan hadisi al-imamu abu dauda ya fitar da shi wa qala hadha khassatan fi an-nadhri al-imamu abu dauda yace wannan rama azumi da za a yi shine ya keɓanci azumin da mutum yayi alwashi ne zai kuma bai samu ba yi shi kamar yanda mun yi bayani a baya idan mutum yayi alwashin zai yi azumi ya dora wa kanshi wannan ba Allah bane ya dora mishi shine ya dora kanshi misali yace duk ladda aka ce shine wai gashi ya haddace suratul baqara zai iya yin ta aka yace saboda godewa Allah to shi kuma sai ya azumi kwana 10 yayi alwashin wannan shikenan ya karasa suratul baqara aka ce gashi ya haddace ta zai iya zama ma yayi ta ko jara ɗaya baka ci ba nashi kullum kawai ya zaman togwani akan suratul baqara idan aka ce wani sai an ce mai baqara ma daga ƙarshe
na'am
eh ba mai saniya ba ji ne mai suratul baqara
na'am
to kuma ana nan mutuwa kawai ta zo ta doke shi bai ba waɗannan azumman guda 10 shikenan ɗan uwan shi sai salama mishi sai su mai wannan azumin an gane ku koyar alwashi irin yanayin da ake cike ce to shi yayi alwashi duk ladda aka ce ya mallaki burgi guda nashi na kanshi kashin kanshi ba wai na wani bane ajiya nashi ne na kanshi ya mallaki miliyan guda ko to yayi alwashi shi kuma kowace 100 tana da azumi daya sai azumi 10 ana nan kasuwanci wata rana ya je shi ya dawo kowa da yazo da yayi lissafi a riba kadai da aka samu miliyan 1,200 banda uwa alhamdulillah shi shiko lokaci ya kusa arzikin shi ne aka gaggauta mishi aka kawo mishi yana mai huce kwana 15 ba kawai aka ce wani lokaci yayi yanzu gashi nan ya mallaki kusan miliyan 3 tashi amma kuma daga in ka cire kwana 20 a cikin rawar shi jika 800 ma ba 6 saboda 6 mu haka Allah ta'ala yake shikenan shi ma sai a rama mai wannan azumi din guda goma da yaniya an gane ku
irin mutum ya zai bace da wani
yadi mana shi da ma ai annazuru yawanci ba ma so mutum ya dinga alwashi yawanci addini bai yadda ba da mutum ya alwashi haka manzo Allah sallama ce la ya ati bina adama annazuru bi shay'in lam yakun quddira lahu alwashin da zaka yi fa ba shi bane zai sa abin da Allah ta'ala bai kaddara ba zai zaka samu ka same shi idan ka ce kai alwashi dirar da ka haddace bakara sai kai azumi kwana 10 to Allah bai kaddara ba kana daga cikin wanda zaka haddace bakara ba zaka haddace ta ba kuma in kana daga cikin wanda Allah zai arzuta su da haddala bakara din ba sai kai alwashin ba da haka alwashi mazala ce kal ai hadithin Abdullahi dan Umar yace manzon Sallama yayi hani anin nazar yayi hani game da alwashi yace wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil dan abin da aka mafi bukata shine mutumin da yake marowaci wanda baya alheri shi ake so yayi alwashi amma kai mutumin kirki wanda kai alwashi ba kai ba saboda farin ciki ma ka samu miliyan guda watakila zaka iya cewa to yanzu tunda dai an je an ci kasuwa tunda kake baka taba bajin kasuwa mai dadi kaman ta yau kace zaka raba wa miskine 10 buhun shinkawa daya daya a cikin wannan kanjin da ake kaga wannan ai yana da girma amma ai ba alwashi bane kai to da sauransu mutumin da yake marowaci shine ake cewa irin wannan alwashi amma kai mai kyauta ina ga minka da wani alwashi da sauransu وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله تعالى wannan ita ce fatawa ta al-imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna wal jamaa shi yana ganin cewa idan mutun ya rasu akan shi akwai irin wannan alwashi din to sai awalin sai biya masa ya rama yayi kambacin sa an gane ku ya rasu akan shi akwai azumi amma azumin ya ne aka yi haukan shi shine bakance ne yayi alwashi dirran da aka ce wani ya zo shi gida akwai wani dan uwansa wanda ya fita ya fi shekara 20 da fita an aika jado an aika arewa duk inda ya kamata a ce an aika a Nigeria an shiga kaura don bai ba samu ba ya dawo kuma ana ta addu'a yace dirran da Allah ya bayyana dan uwana wani ne kuma na alƙawali alwashi ne wannan na dauka wa Allah shine sai na azumi na wata guda ana nan kawata rana ya kace mishi ai an ga wani a Kano yace aina wani yace mishi a Kano wallahi dan yadda ma gaisa da shi ma da iyalin shi da komai yanzu ɗiyan shi 7 suna nan suna rayuwa da komai eh da kaje kaga haka ne to azumin na wata guda ba zaka ce ba yanzu ka manyanta ba zaka yi shi ba eh yi zaka yi Allah baya mantuwa eh in ma ya mace da bai mance ba to shikenan sai kai to idan mutum bai samu ya bayar su to sai alwalin sai mai na'am
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليه صوم شهر
وعليها
صوم شهر افقضيه قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين لا يحض
أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حديثي دغ عبد الله بن عباس يردل الله تعالى تبتا أغري سشي دما هيفنس عباس ابن عبد المطلب عبد الله بن عباس يجي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يذو وجمع يكي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يجي يا جكادا الله inna ummi matat wa alaiha sawm shahrin haqiqa mahaifiyata ta rasu alhali akanta akwai bashin azumi na wata guda afa aqdihi ana hashin ya halitta in rama mata wannan azumin da yake kanta in biya bashin da yake kanta na azumi bala sai maiki alaihi salatu wassalamu yace da shi law kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha da a ce ana bin mahaifiyarka bashi wani yazo yace mamarku da ta rasu kafin ta rasu ta je gurin shi ta amshi mai litir daya na jika da 50 ta amshi kaza lissafa maka akun ta qadiyahu ana hazaka iya biya mata bashin kuma in ka biya ya bi ko ku a'a ba zai yi ba bala na'am yace kwarai ya ma'aikin Allah da kyau idan akwai wanda yake bin mahaifiyar mu bashi idan yazo yace mu yana abun mahaifiyar mu bashi zamu doka mu biya shi bala fadainullahi ahqu an yuqda madalla ce to bashin da Allah ta'ala yake bin bawansa shine yafi dacewa da a ce an biya in dai har za ku iya biyan bashi na mamarku wanda ta amsa a wajen ƴan uwanta bayin Allah, to idan ta rasu in dai har akwai bashi da Allah yake banta, to shi yafi dacewa da a ce an gaggauta an biya. To wannan shi ma yana nuni akan cewa za a iya rama azumi, namiji zai iya wa mace, mace za ta iya wa namiji. An gane ku? Yanzu wannan waɗansu daga cikin malamai sun halatta ma miji zai iya wa matar shi, mata za ta iya wa mijinta. An gane? Akwai hadisi na Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, babansa Amr ibn al-As, ya ce Asi ɗan Wa'il kafin ya rasu ya yi wasiya ya ce Asi yi baiwa ɗari a ‘yantar da ita. Bayan ya rasu, to yana da kwai ɗiya, akwai Hisham, akwai shi Amr ibn al-As. Shi kenan Hisham kai tsaye kawai su yi baiwa 50 a ‘yantar da ita. To shi Amr shi musulmi ne, zai ce wannan aikin na alheri ba zai aikata shi ba sai ya tambayi manzon Allah. Shi kenan sai ya ce ya rasulullahi, mahaifinmu ya rasu, amma da ya rasu ga shi wasiyar da ya ce a siyi baiwa 100 a ‘yantar, amma wane yanzu ya ‘yantar da 50-50 ta rage, shin zan ‘yantar ne ko ku a’a? Manzon Allah ya ce babanku da a ce musulmi ne, da musulmi ne kuka ‘yantar da wannan bayin 100, kuka ba da ladan zuwa gare shi, ko kuka sa aka mai aikin hajji, ko kuka je kuka mai aikin hajji, ko kuka mai azumi, ko kuka mai sadaka, to wannan duka zai amfane shi. Amma saboda ba musulmi ba ne ba zai amfane shi ba. To haka nan duk wani aiki na alkhairi wanda ɗa zai yi da niyyar mahaifin shi ya samu wannan lada ɗin zai isa zuwa gare shi. An gane ku? Na'am. Na'am. Ba a ce saboda ba musulmi ba ne. Asi ibn Wa'il ya mutu ba musulmi ba. Kenan shi kuma kafiri din yanda za ka yi. In duniyar wannan za ka taimakawa da niyyar ya shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba. Saboda ya mutu ba musulmi ba. Idan musulmi ne ya rasu shi ne idan ka mai wannan zai amfane shi. Amma mutumin da ya mutu kafiri duk abin da za ka yi ba zai amfane shi ba. Na'am.
Wacce ja kimratun ila annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qalat ya rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmu nadirin afa asumu anha fa qala afa ra'aiti law kana ala ummiki daynun fa qadaytihi akana dhalika yu'addi anha fa qalat na'am qala sumi an ummiki.
A cikin wata ruwaya Abdullahi ɗan Abbas ya ce ja'a timra'atun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam, wata mata ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama faqalat ya rasulullahi, da ta zo ta ce ya jakadan Allah, inna ummi matat wa alaiha sawmu nadhrin, haƙiƙa mahaifiyata Allah ta'ala ya mata cikawa, alhali kuma akanta akwai azumi na alwashi da ta yi, ta yi ba kancan waɗansu azumi da za ta yi amma kuma ba ta yi ba. Afa asumu anaha, shin ya halitta in yi azumin kambacinta kuma Allah ta'ala ya bata ladan? Bala ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce da ita, afa ra'aiti law kana ala ummiki daynun fa qadaytihi, ki bani labari da a ce akan mahaifiyarki akwai bashi da ake binta sai kika hudda kika biya, akana yu'addi dhalika anaha, akana dhalika wannan bashin da zaki hudda daga ajihunki ki biya, akana yu'addi anaha, zai iya biyan bashin nata? Ya zamanto kamar ita ce ta dauka ta bada? Balat na'am, tace kwarai ku ya ma'aikin Allah, ai in dai nayi haka shikenan. Qala fasumi an ummiki, manzo Allah ya ce to tafi ki azumi kammacin mahaifiyarki, dan da dai bashi ne aka biya ta, to ki je ki rama ki biya mata. Na'am.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر وأخر السحور.
نعم. حديثي نقباشين حديث أبو العباس سهل بن سعد الساعدي الله تعالى يقال يدادش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yazalun nasu bi khairin, mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi suna moral alkhairi, ma ajjalul fitra, matuƙar dai suna gaggauta buɗe baki, wa akharus sahura, suna jinkirta yin sahur. An gane? yana daga cikin abin da zai dawwamar mana da alkhairi na Ubangiji ta'ala shine a cikin azumi na Ramadana da zaran rana ta fada mun tabbatar da rana ta fada to ko da bino ne ka ci kafin ka fara sallah ko da ruwa ne muku ruwa biyu muku ruwa uku kai kafin ka fara sallah ka dan sha wani abin sha wanda yake nuni akan cewa ka gama azumi sannan kuma kada kai azumi a cikin tsakiyar dare ka bari sai daf da ke to wal alfajir in za a ci alfajir zai ke to karfe 5 a ce kai kuma ka gama wajen karfe 4:50 da wani abu amma kada ka ce ani tun karfe 4:30 nake gama sahur ba galihu bane wannan ka jinkirta sahur ya zamanto daf da ke to wal alfajir ka gama sahur yafi alkhairi sama da a ce kai shi tun da wuri wanda zaka ji shi halli kan bi ake bashi ni tun zan kwanta wajen karfe 2 nake yin sahur kina wannan baka bi sunna ta annabi ba wannan cin abinci na wannan lokacin kanshi akwai albarka akwai albarka mun karanta hadisin go hadisin Anas dan Malik tasahharu fa inna fi sahuri baraka manzo Allah ya ce ku yi sahur dan a cikin abincin sahur akwai dimbin albarka sannan kuma manzo Allah ya ce bambancin tsakankanin azumin da azumin ahlul kitab shine cin abinci na lokacin sahur an gane na'am
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر السائم
حديثي نقباد عمر بن الخطاب يردل الله تقال تبتا أغريشي عمر بن الخطاب يتي مايكي صلى الله عليه وسلم يتي إذا أقبل الليل من هاهنا فاتو إذن دلي يقباتو دقا ونا بنغلا ya nuna wajen mahudan rana wa adbaran naharu min hahuna rana ita kuma ta bada baya daga wannan bangaren ya nuna wajen mahadarta wa gharabati shamsu rana ta fada wa adbaran naharu yini ya bada baya min hahuna daga wannan bangaren ya nuna wajen mahadan rana wa gharabati shamsu rana ta fada faqad afdara sa'im wato hakika lokacin buɗe baki na mai azumi ya shiga ma'ana faqad dakhala waqtu ifdari sa'im haƙiƙa lokacin buɗe baki na mai azumi ya shiga na'am
wa ana billahi bin umar radiyallahu anhu ma qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-wisal qalu ya rasulullah innaka tuwasil qala inni lastu ka hadikum inni ud'amu wa usqa rawahu abu hurairata وعائدة وأنس بن مالك رضي الله عنه وللبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر
نعم حديثي دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ما يكي صلى الله عليه وسلم يا يهني دنغني دا أزمي واندي يكي نسب ذرتي شين الوصال Al-wisal shine idan kai sahur yau asubar ranar Laraba to ba za ka ci abinci ba sai fadawa ranar Alhamis sai gobe alal aqalli kenan akwai wanda idan yayi sahur ranar Laraba ba zai ci abinci ba sai ranar Juma'a wani sai shi kuma yana kai a hasudu an gane ko kwana biyu ko sama da kwana biyu wannan shine ake ce da shi al-wisal azumi wanda yake nasabu zarci wanda gobe ba za ka yi sahur ba yanzu ba za idan rana ta fada ba za ka sha ruwa ba idan lokacin sahur ya ba za ka yi sahur ba sai rana ta fada shine za ka sha ruwa alal aqalli kenan idan kuma kana so sai ka ci gaba hallo sai ka huce sai ka je kallo sai rana ta fada ta juma'a kenan
musamman
wannan eh ai an hakan din madalla sallama shi yake
na'am
shi yake ina ga mun karanta hadisin go man karanta cikin riyadu salihin
insha
Allah yawwala to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da yin azumi wanda yake nasabu zarce sai aka ce ya rasulullahi innaka tuwasil kai kuma ai kana yi mun ga kana jera kwana uku baka ci ba baka sha ba to kuma mu kuma an umarce mu da mu koyi da kai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yace to ai ba kowa bane ku ba iri na bane yace ni ina yini ina kwana Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni wane ne a cikin ku wanda Allah yake ba shi abinci yake ba shi yake ciyar da shi yake shayar da shi yace to ni kar ku yi lissafi da ni a wannan bangaren qala inni lastu ka hayatikum manzo Allah yace ni ba kamar ku bane inni ud'amu wa usqa yace ni ana ciyar da ni ana shayar da ni waɗansu daga cikin malamai al-Imam Ibn al-Qayyim cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad wato wannan hadisin ya mai tafsiri da yawa yace yanzu mutumin da yake mai ibada ne mai karfin ibada wanda ya damu da ibada idan yana ganawa da Ubangiji manta ma yake da lokaci ya tafi
na'am
an gane ku irin yanzu wanda za ka ga cewa wanda yana da yawan ra'ayin san kallon balo sai yaje shi a buge awa biyu wannan amma yace to ni ya zama ni minti 30 ne an gane ku wani za ka ga idan ana hira saboda shi gwanin hira ne karfe 8 za a zauna amma har 12 ta yace to wai har lokaci ce wallahi ni na aza 10 da rubi ce dan Allah ya wani aza 10 da rubi ce to haka nan wanda yake ganawa da Ubangiji sai ya doki awoyi da yawa bai ci abinci ba saboda ganawar da yake tamkar yana cin abinci yana shan abin sha ne an gane ku to haka waɗansu daga cikin malamai suka fassara wannan hadisi waɗansu daga cikin malamai ku suka ce ai lama ne a ce ana kawo mai abinci daga aljanna gana na Maryam na mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam nana Maryam daga aljanna ake zo mata da abinci waje da inda Harizu ka kala ya Maryamu annalaki hadha qalat huwa min indillah